fitowa gasar League One na kasar Ingila, wato gasa ne na kasa da Premier League wanda yake kasa da kuma Championship na kasar Ingila, inda ake hutu a gasar Premier League din da La Liga na kasar Spain da kuma Serie A na kasar Italy da France One da German Bundesliga, wanda a duk wannan satin ana hutawa. A yau din a can kasar Ingila, Richarlison suna fafata da kungiyar ƙwallon kafa ta Fleetwood Town ne da zalin karfe 9 saura kwata da United Hampton da fafata da kungiyar ƙwallon kafa ta Sherwood Town, kuma da wannan lokaci karfe 9 saura kwata da dare a gogon Nigeria. Har ila yau da mu leka kasar Faransa bangaren kungiyar ƙwallon kafa ta Lyon, inda kungiyar ƙwallon kafa ta Lyon din tana fuskantar barazanar dakatarwa da gasar Turai, bayan da hukumar kula da wasan ƙwallon kafa na nahiyar Turai UEFA take tuhumar ta take kalubalantar ta akan taron jama'a da suka wuce adadi a yayin da suke fafatawa kuma kafin farawa wasansu da kungiyar ƙwallon kafa ta CSK Moscow a ranar Alhamis da ta wuce, inda kungiyar ƙwallon kafa ta CSK Moscow ta doke ta ƙwallo 3-2 a gidanta. Sai dai a karawarsu ta farko, Lyon ta samu nasara akan CSK Moscow a can ƙasar Rasha da ƙwallo 1 mai ban haushi, amma hakan bai ba ta dama ba don an tashi a wasan suna 3-3 ne, don haka CSK ta samu nasara zuwa zagayen gaba sakamakon ta jefa ƙwallaye har guda 3 a gidan kungiyar ƙwallon kafa ta a gidan Lyon din a gasar cin kofin zakaru ko kuma cin kofin European League na nahiyar Turai din. Har ila yau ana tuhumar kungiyar ƙwallon kafa ta Lyon din da halayyar nuna launin ko kuma nuna wariyar launin fata da tashin hankali na jama'a da jifa da waɗansu kayayyakin da dace ba, haka kuma da kunna wuta a yayin da ake yin wannan wasa, kuma sun toshe waɗansu hanyoyin shiga a lokacin da ake yin wannan wasa. Yan sanda sun shaida wa manema labarai cewa mutane sama da 150 ne suka hauro kan jami'an tsaro a filin wasan na Lyon a ranar Alhamis. Hukumar ƙwallon kafa ta nahiyar Turai din ta ce za ta yi zama don duba wannan lamura don yanke hukunci akan irin wannan matsaloli, amma za ta yi zama ne a ranar 31 ga watan Mayu shekara 2018. Haka kuma a can ƙasar Brazil, tsohon ɗan wasan ƙwallon kafa na ƙasar Brazil mai shekaru 52 da haihuwa wanda ya takare da kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona mai suna Romario, wanda ya lashe gasar kofin ƙwallon kafa ta duniya shekara ta 1994, yana buƙatar tsayawa neman takarar gwamnan a jihar Rio de Janeiro wanda za a yi shi a watan Oktoba nan da muke ciki. Dan wasan dai ya takale da kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona. Kafin tsayawansa takarar gwamna a wannan lokaci, ya zama dan majalisar tarayya ko kuma dan majalisar dattawa a nan yankin na can da ke ƙasar Brazil. Har ila yau da mu leƙa ƙasashe ko kuma za mu dawo tarayyar Najeriya, inda aka fafata a wasa ɗaya tilo da ya rage na wasan Nigerian Professional Football League, wato Premier League, mako na 13, inda ajiya kungiyar ƙwallon kafa ta Kano Steelers ta tashi can jaros 1-1 tsakanin da kungiyar ƙwallon kafa ta Niger Tanado. Dan wasan tsakiya na kungiyar ƙwallon kafa ta Niger Tanado mai suna Ekefe shi ya jefa ƙwallo a ragar kungiyar ƙwallon kafa ta Kano Steelers a cikin minti 19 daga bisani. Kano Steelers ta samu nasarar ramin ƙwallon ta ne da kamar kausa kafan dan wasan ta Junior Lokosa a cikin minti na 82, haka dai aka tashi a wasan 1-1. A yau kuma ko kuma gobe idan Allah ya kai mu, za a buga wasannin mako na 10 wanda ya zama kwantai a baya wanda ba a buga shi ba saboda wayansu dalili na Nigerian Professional Football League, inda Goran za ta karɓi wakocin Plateau United, akwai United kuwa za ta karɓi wakocin kungiyar ƙwallon kafa ta Heartland Oyere ne da misalin karfe 4. A saman teburin kuwa mako na 13 Lobi za ta ke jan ragaman da maki 23 a wasanni 13 da ta buga, sai Kano Filas take mataki na 2 da maki 21 a wasanni 13. Akwai United kuwa tana mataki na 3 ne sai da wasanni guda 3 wanda ta buga, ba da tana da maki 19 wanda ita samu nasara tuni za ta haura kan takwarorinta. Iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyu ya huta lafiya.